Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Sai kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar Niger. Sai VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wunin yau juma'a 25 ga watan Oktoba na shekara ta 2019 Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na rana kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labaran
to Aisha masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump yayi na kare filayen hakar mai a Syria Akalla mutane biyu masu zanga-zanga aka kashe a wani gangamin nuna kin jinin gwamnati a babban birnin Iraq a yau Juma'a. Haka kuma wutar daji ta fara ci a arewaci da kudancin jihar California ta Amurka wadda ta tilasta kwashi akalla mutane 50,000.
Madalla. Idan muka tsunduma cikin shirin za ku ji cewa
Ni naga wanda ana zaman makokin mahaifinta da kwana uku makaucinsu dan shekara 50 da wani abu yayin yariya nan kadi
Haka kuma a Niger za ku ji cewa
Kadiba Hagani dan ta halikin nan yau wajen shekara 6 ba shi cikin kasa ta yau haga shi Allah ya karbi rayuwa tsohuwa
Kamar kullun kuma Mahmud Lalo yana tafi da shirin duniyar Amurka amma duk wannan sai bayan Sarfilu ya karanto mana labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump yayi na kare filayen hakar mai a Syria daga fadawa hannun yan kungiyar ta'adda ta ISIS da sauran abokan adawa kuma suna shirin tura kayan wato karin kayayyakin yaki domin cimma wannan buri. Wani jami'in tsaro a daren jiya Alhamis ya ce Amurka ta dukufa wajen karfafa matsayin sojojin Amurka har yanzu a Syria kuma tana yin haka ne tare da haɗin gwiwar kawayenta na SDF wato Syrian Democratic Force a arewa maso gabashin Syria kuma kokarin zai hada da tura ƙarin wasu kayayyakin soji zuwa yankin sai dai jami'in bai bayyana takamaiman kayayyakin da za a tura ba amma shirin Newsweek na gidan talabijin na CNN ya rawaito cewa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da duba yiwuwar tura tankoki da sauran kananan motocin yaki masu sulki. Akalla mutane biyu masu zanga-zanga aka kashe a wani babban gangamin nuna kin jinin gwamnati a babban birnin Iraq a yau Juma'a. A cewar jami'ai lokacin da jami'an tsaron suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tura dabban masu zanga-zangar baya daga wajen da ya fi ko ina tsaro a Baghdad. Zanga-zangar ita ce karo na biyu da aka kwashi tsawon mako biyu ana yi tun farkon watan Oktoba domin buƙatar kawo ƙarshen matsalolin cin hanci da rashawa da rashin aikin yi da kuma gyara ga tsarin siyasar ƙasar da ya lalace. Masu gwagwarmaya sun yi kira ga 'yan ƙasar Iraki da su sake fita kan tituna yau Juma'a wadda take zama daidai da cikar Prime Minister Abdul Mahdi shekara guda tun da ya hau kan mulki. Kuma cikar wa'adin kenan da manyan jagororin 'yan shi'ar ƙasar suka ba shugaban da ya samar da sauye-sauye. Amma an fara gangamin ne da wuri inda ɗaruruwan mutane suka taru a dandalin Tahrir tun yammacin jiya Alhamis. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya nuna matuƙar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan Republican masu ra'ayin mazanciya waɗanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron bahasin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump suka kuma nuna adawarsu lamarin da ya kai ga aka jinkirta zaman sirrin har na tsawon sa'o'i 5. 'Yan majalisar da suka kutsa ɗakin sauraron bahasin sun buƙaci da a fitar da bayanan da jami'an diplomasiya da na harkokin tsaron ƙasa suka bayar waɗanda suka bayar da labarin yadda Trump ya matsa wa Ukraine lamba don su kaddamar da binciken labarin da aka karyata tun farko kan cewa ƙasar da ke gabashin Turai na wato ta nemi da ƙyar da a kayar da Trump a zaben 2016 da kuma bincike kan Hunter Biden daga abokin adawar siyasarsa a zaben 2020 wanda ya aiki da wani kamfanin mai na Ukraine. Mai magana da yawun Trump Stephanie Grisham ta faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox News mai suna Fox and Friends wanda Trump yake kauna cewa matakin ƴan majalisar yayi daidai. Tana mai cewa hakan ya nuna ana goyon bayan shugaban 100%. Trump ya buƙaci ƴan Republican da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da shirin tsige shin. Su dai ƴan majalisar na bangaren Republican sun kutsa kai ne cikin ɗakin zaman jin bahasin wanda aka killace shi, duk da cewa wasu su suna da izinin shiga wajen binciken da ke gudana wanda ƴan Democrat masu rinjaye ke jagoranta a majalisar ta wakilai. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wutar daji ta fara ci a arewaci da kudancin jihar California ta Amurka, wadda ta tilasta kwashe akalla mutane 50,000. Kamfanin da ke samar da wutar lantarki da iskar gas da ake kira Pacific Gas and Electric ya katse wutar lantarki ga dubban gidaje a yankunan shawo kan yaduwar gobarar. Haka kuma kamfanin ya gargadi cewa da alamu zai ci gaba da katse wutar wasu yankunan a ƙarshen makon nan. Kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya ce ɗauke wutar lantarkin ta shafi mutane 500,000. Daga ƙarshe, binciken da ma'aikatar shari'ar Amurka take na duba ko ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 ya juye ya kuma binciken aikata laifi. Jaridar The New York Times ita ce ta fara wallafa wannan rahoto a jiya Alhamis, inda ta yi amfani da wasu majiyoyi biyu. Wannan sauya akalar da aka yi za ta bayo wanda ke jagorantar binciken damar gayyatar duk wanda yake so da kuma damar haɗa kan mutanen da za su duba batun kafin ya kai ga shari'a. Tun farko dai binciken na mai bincike na musamman Robert Mueller ya kammala a rahotonsa a farkon shekarar nan na yiwuwar katsalandan ɗin Rasha cewa babu isasshiyar shaidar da ke nuna cewa shugaban ƙasa Donald Trump ko kwamitin kamfen ɗinsa sun haɗa kai da Rasha.
Madalla, Tarfilu kenan ya karanto labarin duniya daga nan birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu tsunduma cikin shirin. A Najeriya a shekarun nan ana ta samun karuwar mutane masu cin zarafin mata ta hanyar keta musu hadi. Abin da ya fi ban takaici ma shine yadda jarirai da yara ƙanana har da ƴaƴa maza ba su tsira daga masu aikata wannan mummunar aika-aikar ba. A baya-bayan nan ma, bayan da wani rahoton yadda malaman jami'o'i suke yin lalata da yara mata aka bankaɗo wannan aika-aikar da malaman suke yi. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru El-Hikaya da ƙarin bayani.
Zai yi wuya a wani mutum bai ji an ba da labarin wani tsoho ko matashi mai tashe ya yi wa wata 'yar yarinya da wata ma ba a gama goyonta ba fyaɗe, kuma yara maza ma ba su tsira daga labarin yin luwaɗi da su ba daga mutanen da ke kusa da su ko kula da su a matsayin masu kai su makaranta ko koya musu karatu sai a buge da muguwar ɗabi'ar. Najeriya mai mutum kimanin miliyan 180 na da akasarin mafi yawan jama'arta matasa, na da addini da al'adu, amma duk da haka akan samu karuwar bata gari da sauran miyagun iri da akan baya rasa nasaba da rashin hukuncin da ya dace da masu laifin. Mai rumudi ta kungiyar Media for Morals na daga mata da ke kamfen ɗin kiran samun dokoki masu tsauri don yaƙi da fyaɗe ta buƙaci masu tsara dokoki su bullo da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin, da hakan kar ya gaza ɗaurin rai da rai ko kuma ma kawar da miyagun irin daga doron ƙasa.
Na ga inda ƙar shekara biyu aka yi mata fyaɗe. Na ga wani dattijo ƴaƴa uku shekara biyu, hudu, shida ƴaƴan mutum ɗaya sai da duk ya biya musu fyaɗe. Ni na ga wanda ana zaman makokin mahaifinsa da kwana uku maƙaucinsu ɗan shekara 50 da wani abu ya ma yariyar nan fyaɗe. Muna son a fitar da doka yanda mutum ya musguna wa mace ko ƴa wajen mata haka, da muna fata doka ta musguna masa tunda mutum ya zama to bai da imani, duk wanda zai iya ma ɗiya wannan zai iya kashe kowa ne.
A taron da suka yi Abuja ja majalisar tallafawa shugaba Buhari wajen tsara manufofi wato Presidential Support Council ta ce lauyoyinta na shirya kudirin doka mai tsanani kan wannan kalubalen. Gidado Ibrahim shine daraktan labaru na majalisar.
Mata din nan musamman kanana waɗanda ake ma fyaɗe saduwa da su ta hanyar da bai dace ba. Lauyoyi yanzu sun yi drafting suna jiran dama majalisa ta zauna za su tura wannan dokan amma suna son su bi ta hannun mai ɗakin shugaban ƙasa su nemi shawarwarinta kafin su mika a majalisa wanda kuma na san zai karɓu a ƙasar nan.
Wani irin hukunci kuka tsara za a yi wa wannan mai irin wannan laifin?
Ɗaya daga cikin abin da muka yi magana muna son a ɗauki hukunci mai tsauri ga duk wanda ya aikata irin wannan abun, sannan kuma a horar da alƙalai da masu gabatar da ƙara da kuma samar da kayan zamani na bincike don tabbatar da ɗin wannan abun ya auku ko bai auku ba, domin a samu sauƙin gabatar da ƙara a gaban hukuma. Don rashin samun wannan kayayyaki na bincike-binciken nan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo tsaiku ko da an gurfanar da mutum a gaban kotu.
Da alamo fitowar da matar mawaƙin nan Busola Timi da Kolo ta yi da zargin mai bishara na majami'ar Common Wealth of Zion wato Pastor Biodun Fatoyinbo na yi mata fyaɗe tun tana ƙarama ya ƙarfafa wa mata da dama gwiwa wajen bayyana irin wannan cin zarafi da aka taɓa yi musu. Nasura da Maili kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai harkar siyasa. A jamhuriyar Niger, Allah yi wa mahaifiyar tsohon firaministan ƙasar Hamma Ahmadu, wanda a yanzu haka yake gudun hijira a ƙasashen waje, rasuwa. Yanzu kallo ya koma sama akan ko zai dawo sakamakon rasuwar mahaifiyar tasa. Suli Mumuni Barma ya haɗa mana wannan rahoto.
Zaman makokin kwanaki goma ne uwar jam'iyyar Madallumana a Afirka ta fara a jiya Alhamis domin nuna juyayin rasuwar mahaifiyar shugaban babbar jam'iyyar ta Adawa Hamma Ahmadu, wace Allah ya yi wa rasuwa a nan Yamai bayan da ta yi fama da rashin lafiya. Abubakar Maiduka Muhammadu kusa ne a jam'iyyar ta Lumana Afirka.
Kadiba Hagani ɗanta halittin nan yau wajen shekara 6 ba shi cikin ƙasa ta ba shi da kwanciyar hankali. Yau haga shi Allah ya karbi rayuwa tsohuwar shi, marmakin a ce shina cikin ƙasa a ce shi ne ya je ma wajen zira'iza kuma shi ke karɓar gaisuwa. Yau gashi saboda siyasa ba zai iya samu shi wannan ba. Kaga wannan abu bai da kyau ga ƙasashe kamar irin namu wanda muke nufin mu 'yan bisilmi ne, saboda siyasa abi mutum ana kore da shi.
Wasu jigajigan gwamnatin PNDS tarayya da ƙawayenta a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida Bazum Muhammad sun halarci jana'izar mahaifiyar ta Hamma Ahmadu, abinda ke nunin siyasa ba gaba ba ce, in ji kakakin jam'iyyar ta PNDS Asmana Muhammadu.
Ai shugaba Hamma Ahmadu in baka mance ba, mu jam'iyyarmu da shugabannin mu kamar tare suka tashi, bayan tare suka tashi sun yi mulki da su da dama, umwansu in baka tance ba so biyu sun yi nouvelle majorité lokacin aka cohabitation, sannan mun yi wannan daga 2011 zuwa shekara ta 2013 tare da shi Hamma Ahmadu. Saboda haka ai babu wani matsala mutahi in ciyo ya samu gare shi, in daɗi ya samu gare shi, mu je mu gaida shi.
Wasu 'yan ƙasa na ganin wannan dama ce da jagoran 'yan adawa ya kamata ya amfani da ita don kawo ƙarshen gudun hijirar da ya shafa shekaru yana yi a waje, domin rashin halartar wannan zaman makoki na iya rage masa kwarcini a siyasance. Sai dai makusantansa na da tunanin da ya bambanta da wannan.
Babu wanda ya hishe shi zahi cikin wanga lokaci da ake ciki. Shi zo ko ga shi zo, wannan ba abu ne ba wanda ya kamata mutane ma a yi tunani a kai. Yau zawo Hamma nan cikin ƙasar ga shi na iya kawo tashin hankali, saboda duk wanda suka ce su yi mai akwai waɗanda za su gwammace su ɓadda rayuwarsu.
Hamma Ahmadu da ke ɗaya daga cikin waɗanda gwamnatin Nijar ke zargi da hannu a safarar jarirai na alaƙanta wannan zargi da dalilan siyasa, yayin da masu mulkin ke cewa
ai harkar shari'a ce ta fidda Hamma daga ƙasar Nijar.
Na kuwa
ba mu bane, ba jam'iyyar PNDS tarayya bace kuma ba gwamnati bace. shi da kai ne shi shugaba Muhammadu na Lumana ya kowa sanin da cewa an zarge shi da wasu abubuwa da aikata.
A nasu bangare jami'an fafutuka irin su Dambaji Son Allah sun fara gargadin bangarorin siyasa akan bukatar sulhunta juna.
Ana cikin lokacin da muna son su shirya. Muna son shirya tun da kaga ana son a fuskanci zabe kuma mun hidda son zabe nan shi zamanto ko wani ya yarda wanda anka tsara shi a kai ai zabe wanda Allah ya ba a taru a kama mai shi ikon kasa in ya kare lokacin shi wanda kuma Allah ya ba shi hau tun da ba ta yiwa duka gaba ɗaya shi zamanto ko wani shi hau wannan kujerar.
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yoni abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro kan kalen gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kada ana yin zabe haba har ne makaruwa.
Ta gaida Sulemi Muni Farma da wannan rahoto. Masararru har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe 11:16. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Sakamakon wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a nan Amurka. Ya nuna cewa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya yi wa abokanan hamayyarsa na jam'iyyar Democrat fintin kawo da maki 15 wajen karbuwa waɗanda ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar takara a zaben shugaban da za a yi a baɗi. Wannan na ɗaya daga cikin batutuwan da shirin zai duba yayin da a yau ake jana'izar ɗan majalisar wakilai Elijah Cummings. Sunana Mahmud Lalo. Yayin da zaben shugaban Amurka ke ci gaba da karatowa, wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da gidan talabijin na CNN ne gudanar ya nuna cewa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya tserewa abokanan hamayyarsa na jam'iyyar Democrat da maki 15 wajen karbuwa, wato cikin waɗanda ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar takara a zaben shugaban ƙasa a baɗi. Wasu bincike makamantan wannan da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna Senator Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts da Biden na tafiya kusan kankan, yayin da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont ke biye da su a matsayi na uku. To ita dai Warren akan yi mata kallon mata mai cike da kuzari a duk lokacin da ta hawo dandamalin yakin neman zaɓe.
Hello Warren County.
Da kuma jajircewa wajen ganin an samar da sauye-sauye a fannonin siyasar Amurka. Sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa Warren na fafatawa da tsohon abokin hamayyarta Biden wajen neman tikitin jam'iyyar ta Democrat.
Wannan shine lokacinmu a tarihin Amurka, lokacin da ya kamata mu nuna cikakken burinmu, mu yi fafutuka, mu kuma yi nasara.
To shi ma kuma Biden ya fi mai da hankalinsa ne kan Warren din, lura da irin barazanar da take masa, inda yakan dasa alamar tambaya kan alƙawuran da take yi. Misali ne da za a biya kuɗaɗen tsarin kiwon lafiya na Medicare da take so a baiwa kowanne ba'amurke dama ya mora.
And the question that I think
tambayar da Senator Warren za ta fuskanta ita ce sai ta tsaya ta fada wa Amurkawa gaskiya, domin za a mata tambaya kan ko tana fada wa Amurkawa gaskiya kuwa.
To wannan takara na uku da har ya samu goyen bayan ƴan majalisa mai wakiltar New York a majalisar wakilan Amurka Alexandria Ocasio-Cortez shine Senator Bernie Sanders, wanda kwanan nan ya koma gangamin yakin neman zabe bayan da ya fama da matsalar bugun zuciya.
A shirye nake na rike mukamin shugaban ƙasar Amurka.
Mafarin farin jinin da Senator Warren ta samu daga yadda ta amsa tambayoyi ne a muhawarorin da aka tafka a baya, sai dai mai fashin baki a fannin siyasar Amurka kuma ɗan jarida Steve Peoples a kamfanin dillancin labarai na Associated Press na ganin Warren tana da sauran aiki a gaba.
I'm really incredible pressure on Elizabeth Warren.
Akwai matsin lamba sosai akan Elizabeth Warren, duk da cewa tana da karfin zuciya kuma ba ta jin kodar. Akwai abubuwan da ya kamata ta yi la'akari da su a wannan matsayi da ta samu na zama cikin na gaba-gaba a masu farin jini.
She gets more comfortable in that front runner status.
To shi kuwa mai fashin baki John Forte jami'i a wata cibiya da ake kira Bipartisan Policy Center mai bincike kan yadda za a kyautata rayuwar Amurka wacce ba ruwanta da jam'iyya. Ya bayyana inda Biden da Warren da Sanders suka fi karfi.
Joe Biden has support among the African American community.
Joe Biden na da goyon bayan Amurkawa 'yan asalin Afirka da fararen fata masu yawan shekaru da kuma masu matsakaicin ra'ayi. Ita kuwa Elizabeth Warren ta fara samun goyon bayan masu neman sauyi ne da ita da Bernie Sanders.
To yayin da ake ta tuyar wannan waina, 'yan jam'iyyar Republican na gefe suna kallon abin da ke faruwa a tsakanin abokanan hamayyar nasu na Democrat. Waɗanda ya zuwa yanzu akwai sama da mutum 12 a jam'iyyar ta Democrat waɗanda ke neman tikitin tsaya mata takarar shugaban ƙasa a baɗi. Yayin da ake dambarwar wannan siyasa, a yau ake jana'izar ɗan majalisar wakilan Amurka Elijah Cummings wanda ya rasu a makon da ya gabata bayan fama da yi da rashin lafiya. Cummings ya rasu ne yana mai shekaru 68. A ranar Larabar da ta gabata, 'yan uwa da abokanan marigayen tare da jama'ar mazaɓar da yake wakilta suka taru domin yin bankwana da mamacin a mahaifarsa ta Baltimore da ke jihar Maryland.
He was a mentor.
Senator Chris Van Hollen na jam'iyyar Democrat da ke wakiltar jihar ta Maryland a majalisar dattawan Amurka kenan yake cewa Cummings mutum ne da ya cancanci a yi koyi da shi kuma jarumin ba Amurka ne a wannan lokaci namu. Ina son yadda ya yi amfani da muryarsa mai kwarjini wajen fafutukar neman 'yanci da tabbatar da adalci. Yakan jajirce kan waɗannan batutuwa a kodayaushe ko a nan Maryland ko a majalisar dokokin Amurka.
Marigayi Cummings na ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ya jagoranci ɗaya daga cikin kwamitocin da ke binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump gabanin rasuwar tasa. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, Zahara Aminu Fage, Jim Malone da Michael Brown sai kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Lalo da duniyar Amurka. Masu sauraro, kuna sauraron shirin rana ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Allah ya mana tsari da wannan mummunar cuta. Sai yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Yace muna tarda Allah wadde da irin malaman jami'o'i da ake kamawa da neman yin lalata da dalibai a jami'o'in Najeriya da fatan Allah ya ƙara tona asirin su. Amin summa amin. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Mansur Almu Gumel yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Yace da Allah ku bani dama na gode mafitaccen dan wasan fina-finan Najeriya wato Adamu Zango bisa abun arzikin da yayi na daukar nauyin karatu ƴaƴan masu karamin karfi da kuma marayu sama da guda 100 da fatan sauran jarumai a fannoni za su yi koyi da shi. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Kadura da Gaga dan Fulani Warji daga jihar Bauchin Najeriya yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Yace hakika matakin da mahukuntan jami'ar jihar Kaduna suka dauka na sallama wani malami da ake zargin neman yin lalata da wata daliba matakin yayi daidai domin ta haka ne kadai za a iya kawo karshen matsalar. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina yace hukumar zabe ta kasar Niger wato Sini ya kamata ki ƙara kaimi sosai wajen yin amfani da kafafen yada labarai domin fadakar da jama'a muhimmancin yin zabe cikin kwanciyar hankali da lumana da fatan ki kuma zaki tsayin daka wajen ganin kin gudanar da sahihin kuma ingantaccen zabe domin ki neman makanki mutumci a idon duniya. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga matar Kabiru Janya Kware a Najeriya tace don Allah biyo Hausa ku bani dama in yi kira ga iyayen ƴan mata da cewa a gaskiya bai kamata ana hada auren dole ba domin wallahi hakan shine ke sa ƴan mata shiga wani hali. Sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace taron da wasu shugabannin kasashen Afrika ke yi a birnin Sochi dake kasar Russia da fatan zai amfani dimbin jama'a ba wai amfanin ya tsaya ga waɗanda suka halarci taron su kadai ba.
Wannan kenan a gaida Abdul Aziz Adli Turo da karanto sakonninku ta email. Kafin mu yi sallama da kuma sauraro ga Sarfilu ya dawo amma wannan lokaci da takaitattun labarai.
Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen hakar mai a Siriya daga fadawa hannun yan kungiyar ta'adda ta ISIS da sauran abokan adawa kuma suna shirin tura karin kayayyakin aiki domin cimma wannan buri. Wani jami'in tsaro a daren jiya Alhamis ya ce Amurka ta dukufu wajen karfafa matsayin sojojin Amurka da har yanzu a Siriya kuma tana yin haka ne tare da haɗin gwiwar kawayenta na SDF. Akalla mutum biyu masu zanga-zanga a kashe a wani gangamin nuna kin jinin gwamnati a babban birnin Iraq yau Juma'a a cewar jami'ai lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tura dabban masu zanga-zangar baya daga wajen da ya fi ko ina tsaro a Baghdad. Zanga-zanga ita ce karo na biyu da aka kwashe tsawon mako biyu ana yi tun farkon watan Oktoba domin buƙatar kawo ƙarshen matsalolin cin hanci da rashawa da rashin aikin yi da kuma gyara ga tsarin siyasar ƙasar da ya lalace. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa shugaba Trump ya nuna matakar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan Republican masu ra'ayin mazinjiya waɗanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron bahasin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump. Saka kuma nuna adawarsu lamarin da ya kai ga aka jinkirta zaman sirrin har na tsawon sa'o'i 5. Wutar daji ta fara ci a arewaci da kudancin jihar California ta Amurka wadda ta tilasta kwashe akalla mutum 50,000. Kamfanin da ke samar da wutar lantarki da iskar gas da ake kira Pacific Gas and Electric ya katse wutar lantarki ga dabban gidaje a yunkurin kawo ƙarshen yaduwar gobarar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu da dare kuma na ƙarshe a wunin yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Chang. Ni Aisha Mu'azza nake cewa ku huta lafiya kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.